Manunia. Ashe dai ruwayar rade-rade ran ba tsakarin kudin wutar lantarki a Najeriya na da rauni. Domin kuwa mai baiwa shugaban kasa Muhammadu Buhari shawara akan manya-manyan ayyuka ta kowane fanni. Wato santirakin Kazaure Alhaji Ahmad Rufa'i Zakariya ce akwai masu kokarin kwakulo rauni ne a wannan sha'ani.
Yanayin abubuwan da muke gani da rage kudin gas da muka yi da karin wuta da ake so a samu, tunanin mu kudin wuta zai ci gaba da sauka ba karuwa ba.
Alamu da yadda wurwurar damban dambarwar dafo sabbin jagororin jam'iyyar APC a jihar Zamora wanda aka ce ya ɗauki wani sabon launi na ƙara ƙaƙalo ƙayar da ta ƙalewa jam'iyyar APC a bayan da tana ji tana gani ta yi asarar shugabanni.
Wallahi ka ɗauki biron ka takarda ka rubuta ka aiki za ka gani me zai faru. Abin da duk ya faru a 2018 shine yanzu yake faruwa a yanzu.
Tunma dai mafasan baki suka fara fashin bakin irin rikita-rikita da rudanin da ya rugurgugo jam'iyyar APC duk kuwa da irin kokarin da ake ganin na shugaban jam'iyyar na riko wato mai malabu ne.
Ya yi kokari irin nashi ya kawo gwamnoni da fitattun mutane a wafa a ƙasa yadda ya rage kuma sannan an kai chess court ya fi guda 100 na harkar kwangara tun daga wannan to sai abin da aka jira ya tubali ba na gaskiya ba to faɗa mai wannan ta faru.
Su kuwa matasan jam'iyyar APC sun ga yawa duniya suke cewa a gaskiya su ma sun gaji da kallon da ake musu na raini. Suna masu cewa mukami na matasan ya kamata a turawa kamar da aka fara gani a wannan ƙarni.
So da yawa zaka ga kujerar National Youth Leader ana ɗauko ɗan shekara 50-55 wanda kuma gaskiya muna tunanin cewa kujera ne da ya kamata a bada matasa su kawo canjin da suke so.
Waɗannan ba kaɗan muka karkaɗo cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanninmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke son zamarwa talaka tsani shiri na 42 cikin jerin shagiren manuniyan da ke son rugurguje dukkanin wani rudani mai yiwuwa kuma kokarin kwakwar kwakule rudanin karin wutar lantarkin da aka dinga yadawa tun a watanni yasa mai baiwa shugaban kasa Muhammadu Buhari shawarwari akan manya-manyan ayyuka ta kowane fanni. Santirakin Kazaure Alhaji Ahmad Rufa'i Zakariya ce akwai abin da ya kamata al'ummar Najeriya su sani.
Akwai dan rashin fahimta a cikin maganar kudin wuta. Abin da ke faruwa a cikin dokokin an ce duk wata shida sai an duba kudin domin a tabbatar ba a zalunci ko a cuce su ɗan kasuwar da suke sai da wutar ba tun da ba kayan gwamnati ba ne yanzu mafi yawanta an sayar ko kuma ba a cuce ko an zalunci al'umma ba da suke siyan wuta. In kuɗin wutan ta yi yawa za a rage ta, in ta yi kaɗan za a ƙara ta. Kuma ba ma zaton ƙarin kuɗin wuta duk abin da gwamnati take yanzu ma ƙoƙarin ragewa take yi. To ƙoƙarin da gwamnati take yi shi ne a ci gaba da sa ayyuka. Akwai wani babban aiki da shugaban ƙasa da shugaban ƙasan Germany Angela Merkel suka sa hannu kai wani babban kamfani Siemens muna aiki da su.
To kenan duk bayanan da muke samu cewa watan 12 din nan za a yi ɗan ƙari a kuɗin wuta ba gaskiya ba ne.
Yanayin yadda ake bayaninsa ne sai ya ruɗa mutane. Kuma yanayin abubuwan da muke gani da rage kuɗin gas da muka yi da ƙarin wuta da ake so a samu, tunanin mu kuɗin wuta zai ci gaba da sauka ba karuwa ba.
Da alamu dai karfan kafan kankame mukaman da ake jinginawa gwamnoni na ƙara ƙarfin da suke ganin abin fa ya riga ya fara tsanani. Saboda ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar APC a jihar Zamorawa, sanata Kabiru Garba Marafa ya ce jam'iyyar APC a jihar Zamora ta ƙara hawa wani mummunan tsauni.
Da yadda ka ga an haɗa kai manya sun haɗa kai wuri guda to za a ce su talaka ne. Inda arziki ake so na siyasa sauka to dole sai an samu wasu wanda za su buɗa sai wasu su samu. to mu koyoshi abinda muke so talakawa su dan samu wani abu don haka nan muna tare da mutane murna alhamdulillah dan wani abu ya sauka kuma kowa za a dan canja miya da sauransu
ba ku shiga zaben nan da miyar ku samu sakamakon waɗanda za su zama ku shugaban ni a bangaren ku
ba babu ba ba tsarin zaben da ai haka ba tsarin mulki wai fadi ba mu ba yace sai an ba mu sanarwa ta go ta kwai ha goma sha ba a ba mu ba to alhaji tunda ba kasan mahaukata ake ba yanzu in gnatin kotu da receipt na naje na biya kuɗi ga shaida na biya ba a bani form ba ba a gaya mun za a yi zabe ba kawai na waye gari ga social media ma kawai maka takarda to alhaji saboda Allah yanzu kana nema a ce sai ka ma zama lawyer ka gane wanda abun bai tsayuwa to wannan abin da ba a yi ba wallahi ka dauki biron ka kaddi takarda ka rubuta ka aje zaka gane me zai faru so abin da duk ya faru a 2018 shine yanzu yake faruwa a yanzu
amma baka guna kada a maka tambarin ka iya barar da tukunyar girkin da iya ka
babu eh wanda ajahili zai iya cewa ka iya barar da tukunya to tun daga bakar hannasi ina son wani ya zo ya karanta man inda ubangiji yace idan aka zo kashe ka to ka yadda aka kashe ka don a zanna lafiya in aka samu guda to na yadda ni kenan ina barawa wannan abu siyasa ni na zabe ni abita sai kai ka zo kace wai yanzu kashe ni za kai ni a siyasance kuma wai ni yanzu to in yi hankuri a kashe ni saboda wasu su zanna lafiya shine rashin barawa abin da kake magana kenan to amma kana kake magana to ashe kokari ba yanzu aka fara
ba wai kadai dar zamfara ba ba rikita rikita rungumannin fadin cikin jam'iyyar APC kusan ta shafi kowane fanni domin ta kai ga an ga wani dandazon matasan da suka ce su kam sun kori shugaban jam'iyyar na riko malam mai malabu ne sai dai tunda ɗaya daga cikin mafasa bakin al'amuran da kan kai komo kamar da sabo imamu gashuwa yace jam'iyyar APC ta yi taka tsantsan kada ta zo daga baya ta yi da na sani
a magana da cikin APC tsakanin gwamnati mai malabu ne da wayannan matasa da suka rasa dan jiran prince audu da makoji cewa sun rusa to gaskiya gabaki ɗayan su ba sa bisa ka'ida domin haka ba zahirin gaskiya shugabancin da ya kawo gwamnati mai mala ba bisa ka'ida ba ne an dai abin da aka yi aka samu kuma ya yi kokari irin nashi ya kawo gwamnoni da fitattun mutane a wafa a ƙasa yan jam'iyyar rigingimu sana an kai case court ya fi guda 100 na harkar congress tun daga waɗannan to duk abin da aka yi ya tubali ba na gaskiya ba to faɗa ma irin wannan ta faru saboda haka wajibi ne jam'iyyar APC ta so ta zaɓe 2023 ta gyara kurakuren ta su makara ba amma haka ta fi haka abin da ya samu jam'iyyar PDP su ma zai samu jam'iyyar APC wanda shi ne kana ta gaskiya
tuni dai maganar tsatsafo da tsarin tsatsefe matsalar cikin gidan jam'iyyar APC da ake ganin ta yi tsanani ta sa uwar jam'iyyar APC ta kafa kwamitin bibiya don ganin an magance dukkanin sabani har ma an ji ɗaya daga cikin masu sha'awar taka takarar shugabancin jam'iyyar APC a Nigeria Alhaji Salihu Mustapha na cewa za a magance dukkanin matsalolin da ke cikin jam'iyyar APC tun kafin babban zaben shugabanni
tun yaushe aka kafa reconciliation committee har inga an zagaya duk jihohin ai dama abin da ya rike convention din kenan sai an gama duk wayannan inda aka samu ɗan mishila a jihohin amma rashin sanin mutane ne suka ɗauka an gama state congresses mere kafin ayi convention sai an gama duk wayannan masalolin ni kuma ina ganin ita caretaker committee din ta yi iyaka kokarinta domin APC tana kokarinta kuma za ta ci gaba da kokarinta shi yasa ire-iren mu muka fito kuma mu zo mu kara mata gwiwa mu ma mu kawo dan goodwill da experience din mu
kwakule kokon kwakumar mukamin shugabancin matasa a cikin jam'iyyu a tarayyar Najeriya na cikin batutuwan da aka dinga korafi a kasar nan tun sai dai kuma da alamu zaɓo ɗan shekaru 25 a matsayin shugaban matasan jam'iyyar PDP da aka gani a wannan ƙasa ya kawo sabon sauyin da za a daina yi wa matasa kallon raini domin tuni ɗaya daga cikin matasan jam'iyyar APC Kwamar Zayanu Adamu Matan da aka ce shi ma yana son taka takarar shugaban matasa ya taso yana tabbatarwar jam'iyyar APC cewa lokaci ne na tafiya da matasa a irin wannan zamani
kasancewa na matashi mun yi tunanin cewa matasa za a ba su dama a dama da su a cikin wannan jam'iyya mai adalci din wato buri na shine na farko in ga cewa duk abinda jam'iyya take yi an sa matasa sun shiga ciki dumu-dumu saboda muna da tunanin akwai abubuwan da ake yi ba a yi da matasa wanda har Allah ya kai ni yanzu ni ina da yunkurin neman kujerar National Youth Leader na ƙasa wato shugaban matasa na jam'iyyar APC saboda so da yawa zaka ga kujerar National Youth Leader ana dauko dan shekara 50-55 wanda kuma gaskiya muna tunanin cewa kujera ne da ya kamata a bada matasa su kawo canjin da suke so
to duka kuma iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya hakan da daga ci kuma zamu koma waiwaye danganin abin da muka yi a sauran watanni a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tattaro muryar da muke kawo muku a cikin wannan shiri fiye da yadda kuke tsammani musamman ma dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryar da kuke ji safe da yini sai Shamsiya Ibrahim Hamzan da kan taimaka wajen har hado muryar da muke kawo muku babu wani janjani ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.